Yo.
What happened to you?
Rikon amana tana sona ina sonta gurgudan iyawa na koya mata gurgudan dabi'u na nuna mata kawawan halaye duk na gwada mata gurgudan bukatun ta na biya mata to ashe duk ban san da komai ba dan auren ta nuna daitaki abun ma ya bada mamaki sa zuciya cikin kunci har ma ya sani jin sanyi har ma ya ba ku dan haushi ni duk ban san da komai ba inni ban zata ba when me look in your eye oh my girl and I realize a certain change is I see in you. Oh, but it make me the go gaga girl. It's you that I need, that I love. It's you I want to marry, but you disappoint me. Oh no, oh my girl, I never thought you go do it so. I think say this love could last for long. But baby girl, when I turn around, that's something I just see where they make me. Wonder why that you take me away, away. Oh no, my girl, don't you worry, my girl. Me day I've been but you now, harga Allah so not a nuna. Ni dai abin nufina soyayyar mun bai wa juna even a good smile mun bai wa juna har ma ta bani suna dadi take kirana sanyi ta sa a raina har ma a zuciya na lokaci guda ta canza ta nuna makami don Allah don sona lallaba ki don Allah zo zauna cicciba ki don manzo zo mu yi sunna gurgudan sadakin ki na biya haki gurgudan abotin ki na yi maki gurgudan abin lefe na samaki to ashe kinci amana na 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 kinci amana na 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 kinci amana na 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 banza tuba ki banza tuba ni banza tuba ni du ban san da komai ba oh no 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 iya ho oh my god why you do me so 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 you put in my heart in a fire.